nous affirmons et nous engageons donc à promouvoir et défendre les principes du constitutionnalisme.
Madame Chantal Nare ta Burkina Faso kenan lokacin da take gabatar da sanarwar karshen taron tsofaffin shugabannin kasashen Afirka bayan shafe kwanaki uku ana tantauna hanyoyin magance matsalar kwaskwarewa kundin tsarin mulki haramtacciyar ɗabi'ar da ke kokarin samun gindin zama a wajen shugabannin kasashen da ke mafarkin dawama akan karagar mulki taron ya yanke shawarar jan hankulan shugabannin da ke da wannan aniya inji Michael Zobi na kungiyar fafutuka ta Turon La Paz
shugabannin da muka gaito sun dauki nauyi da za su tsayi cikin kasashe wurin da akwai wannan matsala kamar Gine kamar Cote d'Ivoire za su je su gani waɗannan abokan nasu shugaban kasa wanda suke so su wannan tare yake ba kaida ba
taron ya buƙaci kungiyar tarayyar Afirka da sauran kungiyoyin kasa da kasa irin su ECOWAS da makamantansu su dage haikan ganganin an mutunta abubuwan da ke rubuce a kundin constitution sannan aka gargaɗi shugabanni su guji kuskure kundin tsarin mulki ta hanyar amfani da ƙarfi domin kaucewa ɓarkewar rigingimun da aka saba fuskanta a wannan nafiya Dr. Maina Karte masanin tsarin mulki ne a nan Niger
idan a cikin kundin waɗannan ƙungiyoyi an yi Allah wadai da duk wanda ya ɗauki iko bisa wata hanya wadda ba ta demokradiyya ba to an ce su sa ido su ƙara sa ido su sa ƙarfi duk irin da aka yi wannan abin ai Allah wadai
tsohon shugaban kasar Niger Alhaji Muhammad Usman na kallon wannan yunkuri na cibiyar NDI a matsayin wata hanyar kawo ƙarshen zagon kasar da demokradiyya ke fuskanta a yan shekarun nan a nahiyar Afirka.
Saboda wannan yake kyautuwa a yi hannunka mai sanda a yi rigakafi domin a gyara don kal a fuskanci matsala.
A cewar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sauka daga karagar mulki Sanu Alun bayan shuɗewar wa'adi ko bayan shan kaye a zaɓe wani abu ne da ke ƙara wa ɗan siyasa daraja a idon duniya har ma ya kafa tarihi saboda haka fatali da kundin tsarin mulki wata raguwar dubara ce misalin yadda ya faru a ƙasar Gambia inda shugaba mai ci ya amince ya faɗa a zaɓe amma kuma daga bisani ya canza ra'ayi.
What happened in the Gambia recently would have been a good example. The former president almost wrote his name in letters of gold, but because he was provoked, so he changed his mind and entered the ugly book.
Masu rajin kare demokradiyya sun dauki alƙawarin kaddamar da zagaye a kasashen da shugabanninsu ke kokarin shirye ta zarce ta haramtacciyar hanya irin su Guinea Conakry da Cote d'Ivoire da Cameroon da nufin tayar da talakawa daga barci domin tilastawa shugabanninsu darasa abubuwan da ke rubuce cikin kundin tsarin mulki a ƙarshe an buƙaci cibiyar bunƙasa demokradiyya ta NDI ta shirya irin wannan taro a kowace shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.